Baba mo na po mana.
Wala na.
To. Au ta baba ina kake.
Na baba.
Ya dan baba kuma.
To.
To. Ba wata hanya sai da Yesu. Yo gashi.
Ba wata hanya in ba Yesu ba. I've searched all around wallahi ni ban gani ba. I asked my mentor Google. Babu answer my brain is not ido na. Kai ya kama pansa. He's the way, he's the life, shine hanya. If you're doubting, can you ban a hanya? But shadow muke yi da zafi zafi ba sanya. If we ain't talking about the gospel, kaza ma jinya. Yes, ya ce, gwada ni, za ku gani. Ni na gwada, wallahi na gani. Likita ya gwada, ya ce, akwai jini. The blood is thicker, zafi na habila. Like a King Kong, I beat my chest, call me a gorilla. Wata kila, yanzu kun samu fahimta. To yanzu muka fara, hannun agogo, ba a jan ka baya.
Zagaya birni na ja a guje to wai yanzu na ni na gane ubangiji Allah kai sarki ne ba wata hanya in ba Yesu ba to ba wata hanya in ba Yesu ba
Yesu ba JD on the console.